Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi la tilaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku tattaunawa da Alhaji Sani Inaji ɗan asalin jihar Enugu kuma mazaunin jihar Zamfara inda ya bayyana irin nasarori da kalubale da yake fuskanta a cikin sama da shekaru 15 da yayi yana noma da kuma irin kokarin da yake yi don bunƙasa noma a yayin da Najeriya ke ci gaba da fama da matsalolin tsaro. Wakilin Alfonso Sokoro Igwe ya fara da tambayarsa kamar haka.
Shin kana iya gaya mana yadda ka fara da kuma shekarar da ka fara noma?
Bismillahirrahmanirrahim. Na fara harkar noma ne tun 2004.
Shekara 2004 kenan
kukina. Tun mu fara harkar noma lokacin ina da wani mai gida, Allah ya ji kanshi, Alhaji Shaibu Abdulsalam Magami,
Amina
a Zamfara. Sune suka kahaha wani hukuma noma da aka ce Mazakar, wato Zamfara Agricultural Revolution Program, tare da marigayi Dr. Mustapha Ahmed Faraki, shi ne consultant lokacin, ni ne PA nashi, personal assistant nashi. To lokacin an yi revolution sosai akan harkar noma a jihar Zamfara, gani abu ne ka haro a lokacin, the transformation da harkar noma ya samu. Shi ya bani shawa shiga harkar noma. Lokacin manoma inda muka baba shi noma suna zuwa su yi noma hekta guda su samu buhu 80, buhu 100 na aji. To lura da haka, duk wanda da hekta guda in ka samu buhu 80 kana da abinci da zaka ci a shekara kenan, kana da wanda zaka sayar, da abin da ya bani shawa kenan sai na shiga harkar noma.
Kana matukar son ita harkar noma ne dai ko dai?
Kasan noma na rabu guda sana'a ce mai kyau, amma sai mutum ya sake shi ciki zai gano cewa sana'a mai kyau ce. A lokacin noman da na harayi amma zai manta ba, na yi noma wurin da bai wuce hekta 2 ba, na samu kusan buhu 100 da wani abu na ci. Kaga duk bukata na ta noma na yawuri, ta noma na sai moto, ta noma na yi gida ba wuce shekara 25 ba. Kaga sana'a ce mai kyau a gari. To kuma tun lokacin ban shiga noman ba, kawai je ina ta noma ana ta buga na bukari a hada karatu da nika yi da harkar noma. Saboda a jihar Zamfara ni a mutum farko da muka hada database na manoma. Lokacin mu hada farming families a kusan 250,000 a jihar Zamfara. A jihar Zamfara mu ne muka yi designing data na Zakare. Don wani bashin da gwamnati ta rima ya bayi lokaci kuma muka yi designing database na shi. Saboda haka mun san menene numan ka ciki, na san shi a zahirce kuma na san shi at office level. So muka gama aiki office lokaci muka gama kuma mu bi manoman zuwa gona mu ga ya suka yi. Saboda suka gama za su dawo da kayan numan da aka basu. So duk wannan tsari gaba ɗaya da ni aka yi. So banci haka na aka gama aka tattafiya aka tattafiya ba Zakare. Duk ilimin da muka samu lokacin sai muka ci gaba kuma ta wata hanya muna yi noma. Da ya kawo yau insha Allah kusan jihohi guda 7 a Najeriya na da maya gori.
Yanzu a matsayinka na babban manomi, shin akwai wasu kalubaloli ko dai matsalolin da kake fuskanta yayin da Najeriya ke fuskantar matsalar tsaro yanzu?
Akwai matsaloli sosai ille dai sanan da muke yi Allah na tare da mu. Misali a Zamfara shekaran da ya gabata mai noma sosai, mai noma a Gumi, mai noma a Bakura, mai noma a Maradu. Noman da muka yi a Bakura musa masara guda saboda rashin tsoro. Audugarmu ya taso ya yi kyau, amma wurin cire audugar nan musa masarori sosai saboda kullum akwai barazana. A Bakura ma da muka yi noman musabiya ransom yo ande ki wanga
sun fansa
kin fansa yo ande ki wanga yo kaza aka muka ta yi har Allah ya samu ka kai karshe noma. So na Maradun shi ne muka samu masarori sosai saboda ga abun gona yayi auduga ya cira yayi ya hito, amma cire auduga ya zama muna problem saboda ba su so ne san samu tani da yawa inda kaga da hekta hede 2000 guda to wanda zasu yi maka aiki hede mutum 1000 ne zasu ta aiki ha illa masha Allah amma ka hada mutum 10 ma mutum 20 su je can su je su aiki zama problem saboda kowa na ji su da karasa ce to masalolin da muka samu kenan amma gehe gwamnati na ba mu hadin ke inda ya kamata saboda gwamnati Jafara shine gwamnati harko inda ya haraba da hili a yanin ma auduga ya bada guri hekta 2020 ya ce mu je mu yi noma a auduga wancan shekara kuma insha Allah mun dan gwada saboda abubuwan ba kai karshe da guri ba mun dan gwada yi mun yi kusan hekta 20 da wannan
to a lokacin da ita gwamnatin jihar Zamfara ta ba ku wannan damar ku je ku noma wannan filayen shin akwai wasu matakai na tsaro da ta ba ku
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da amsar wannan tambayar yanzu a madadin Alhaji Sani Inaji da kuma wakilin Alfonso Okoro Igwe sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
mun manta baya shine ci da mu sannadin arzikin mu shine uwa uba mu dangalo ma dushe na arziki mu kama